Let's talk about intelligence. When did we lose the difference between fact and opinions and buses and embellishments? Talk about where this'll go. Line up for the methadone. Hooked up to our new devices. Never felt so social lifeless.
Messages so loud, I think we're done with it. Like 20,000 likes makes it relevant. I think I've had enough of it. Feeling that's the only way of being relevant. Advertising the way to be in society. Take away communication between you and me. Can't plunder us, we've had enough. We've had it.
Yeah.
Had enough, we've had it.
Let's talk about the medicine. Naive ladies and gentlemen, encouraged to entitlement, survived by the establishment. Could someone get new bandages and see what social fabric is? It's wrapped up to our skeletons. Is anybody feeling it?
Messages so loud, I think we're done with it. Like 20,000 likes makes it relevant. I think I've had enough of it. Feeling that's the only way of being relevant. Advertising the way to be in society. Take away communication between you and me. Can't plunder us, we've had enough. We've had enough. Messages so loud that I think we're done.
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 Done. Done. Done. Done.
Done.
Done.
Done.
Done.
Done.
Done.
Done.
Done. Done.
Done. Done.
Done. Done. Done. Done. Done.
Done.
Done. Done.
Done.
Done.
Done.
Done. Done.
Done.
Done. Done. Done. Done.
Done.
Done. Done.
Da 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 da